sauti daga Arewa Play.com.
Kamar Ahmad Ahmad Ali ina san ba kamar Ahmad Ahmad Ali
sauti daga Arewa Play.com
kai ka san ba kamar Ahmad Ahmad Ali mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali mai ne kike dai samu ku fito yau mu mika kukan mu Allah kara a duba halin mu ai mana dan isar iyayen mu mai sama kar ka bari mu fada rudin zamani sayyidil kauni kai aminci ga sayyidil kauni kai aminci ga sayyidil kauni isa ahli sahabu sunne sira azamani kai ka san ba kamar Ahmad Ahmad Ali mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali kairi san ki san Allah ummul kairi bin ki bin Allah umma fadin ki ne fadin Allah umma yaban ki ne yaban Allah Fadima san ki ne haqiqar sira azamani sani shine barahama lazim rijalai ne gausu abin kiran halittu ne mana guri an gaida kiri matukar mumini Madina mu gaishe da da abun nana wanda ya zarta duk watantena Ahmadiyar wasan kane sunan wanga zamani na san ba kamar Ahmad Ahmad Ali na san ba kamar Ahmad Ahmad Ali salamu alayka ya abnu zahara 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 sheika amsa sallamar soyayyar ka sadani sheyi kariya ne duk wani mai isa muridi ne kuku ka ba su sheyi mun gane sheyi fitar ka ce ta sadu suka kunce rawani kai ka san ba kamar Ahmad Ahmad Ali mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali
cikin alam wanda ya kai kashe huyo kai aka bai wa sayyidi Hashim ka wuce duka tafakkurin alam
ba masanin kashe yuka girmi tafakkuri tine Shehi amore Tafiya ababu sanka na ture Tinda kabani shehi zanjure Amadi denji serika kemen sutra azamani
akwai ciwo wacce ta sani yau nake yawo tun karami nake tayin ciwo aka muka girmani da shi ciwon amma duka sani ina san ka fili da badini kanai jazba kibiyar san kadin da ka harba ta take kauna har da ni abba
Ahmad so yana azabtar kai ya kade ni
na san ba kamar Ahmad Ahmad Ali mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali sama ina nake ni kan babu abin da zana ce ni kan hidimar ma da yawa ake ni kan an tafi ambar ni na ga kan
shi ka san halin da abba yake tikitintini ba mai kina a zamani
ya san ba kamar Ahmad Ahmad Ali mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali na yi tawassuli da matanka na yi tawassuli da ƴaƴanka na yi tawassuli jikokinka na yi tawasali ta bakunanka
Ahmadu dan irin tarbiyyar da ka ba su tintini
da ka ba su tintini Ahmadu dan isar sahabbanka Ahmadu dan isar sahabbanka
Yeah.